The day was almost done. 11 days since you were gone. I fell into a bitter sleep without you. I dreamed that you were sad, because the dream was all you had. I've fallen and I'm in too deep without you.
Da 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 da